ji cewar Alhaji Isa dan masanin hina matsalolin da Najeriya ta samu kanta ciki ya faro ne a zamanin Obasanjo da suka hada da cin hanci da kuma Boko Haram
a zamanin shi Obasanjo a wannan lokaci din Obasanjo ya dauki kudi musamman wanda muka sani aka bawa ƴan majalisa saboda maganar tazarci muka san irin wannan sannan yace shi yana magana wani ya gaza sannan Obasanjo a maganar harkan wutar lantarki an dauki kudi sama da biliyan 30 da wani abu ba abin da aka samu sannan a zamanin Obasanjo a lokacin sa ne aka yi maganar aikin hanyar titin Dogo ba ai komai ba kai amma Obasanjo yana maganar cewa shi a bangaren cin hanci da rashawa Buhari ya gaza saboda haka a lokacin nan ƴan Najeriya kasashen waje ma basu yarda da su ba a lokacin Obasanjo mu a fannin tsaro abinda zamu iya fadi Obasanjo mu da kanmu muna nan muna raye muka san cewa Boko Haram ya soma tun ba a santa ba sosai ta soma tun daga zamanin sa sannan aka kawo war haka a bangaren tsaro har aka kawo ba abinda basu yi ba yau gashi Buhari ya sa mutane mu a arewa maso gabas muna iya zama mu kwanta mu yi bacci so muka alhamdulillah abinda Buhari yake mana
har ila yau kungiyar mata masu dafa abinci a jihar Bauchi sun bayyana goyon bayan su wa shugaba Buhari kuma a shirye suke domin su saya masa tikitin yin takara a zaben shekara ta 2019
sunana Kaltima Ibrahim a sudun wannan taro namu da muka yi mun zo mu gabatar da farin cikin mu akan baba Buhari muna miƙa godiya na mu na masu ciyar da abinci saboda har ga Allah a cikin mu mata wata bata taba rike 2,500 nata ba amma a mulkin baba Buhari wata ta rike 100,000 nata duk wata cuta ta warke kuma muna mara musu baya 100% a 2019 insha Allah za mu siya musu fam na fitowa takara 2019
sunana Hajara Yakubu Sa'ad inda dan babu Buhari ko a gobe aka ce za a bada kudin sayan fam mata za su cire aljifin su za su bayar mutum yana cikin jeji ma zai ci albarkacin baba Buhari to kowa insha Allah baba Buhari sai mun siya musu fam mun rama wa kura aniyarta saboda mu mun yi godiya mu yan Bauchi state
sunana Suwai Baharuna Darajo mu a wannan fanni na bendos din mun samu ci gaba sosai a saboda wannan abu ya sa muke neman baba Buhari da ya tsaya takarar 2019 insha Allah kuma za mu mara masa baya tare da kokarin saya masa fam mu a kungiyance na masu dafa abinci da Bauchi state
to sai dai kuma Garba Tela Hero Ganawu Dilgombe ya ce a halin da ake ciki shugaba Buhari ya tsufa ana neman canji a samu mai jini a jika
to abinda zan ce a kai shi Obasanjo magana ce irin tasa da kuma irin nasa tunani amma ai mu da ma muna arewa maso gabar mun so cewa a samu canji a Najeriya shi baba Buhari a matsayinsa na babba mai shekaru jiki ya fara daukaka ya kamata ya koma gefe a bar wa matasa kasan nan su ci gaba da rolin dinta
kamar suwa kenan
ga Hassan Ibrahim dan Kwambo wanda ya san economic na Najeriya gaba daya tattalin arzikin kasa ya fi sanin abin da ya fi sani ma kenan tattalin arzikin kasa wanda zai iya rike Najeriya
Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya